Mataimakin sakatare jiran na Majalisar Dinkin Duniya, Hajiya Amina Muhammad, ta ziyarci garin banki da ke karamar hukumar Bam a jihar Borno, garin kuma da ke kan iyaka da kasar Kamaru, don ganewa idanunta irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki, kuma irin yadda za su gaba da tallafa 'yan gudun hijira, da yanzu hakan ke ci gaba da samun mafaka a wasu sansanoni 'yan gudun hijira. Hajiya Amina Muhammad dai ta ziyarci garin bankin ne tare da tawagar kungiyar Majalisar Dinkin Duniya, da haɗa da Muhammad Ibn Chambers, da ya kasance wakili na musamman da Dr. Edward Kalun, kungiyar Majalisar Dinkin Duniya a Najeriya da wakilin kungiyar Afirka da kuma suka samu rakiyar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum zuwa garin na banki wanda daga bisani Hajiya Amina Muhammad ta yi jawabi ga manema labarai kamar haka.
First in meeting the needs of those that have found themselves displaced, those that are coming back across the border and really finding a pathway for that resettlement and reintegration of the people of Borno State to a life of peace, of prosperity.
Ta ce mun je ne don mu tallafa mutanen da ke kan iyaka da kuma yanzu haka suka so mu dawowa don mu samar ma waɗannan al'umman jihar Borno masu gudni fiye ma da inda suka bari a baya kuma su zauna cikin lafiya da kwanciyar hankali.
We were able to visit many of the IDPs. Clearly the thousands that they found in that camp want to go home. They would like to come back to their livelihood.
Ta ce mun samu mun ziyarci wasu sansanoni 'yan gudun hijira kuma dubbai daga cikinsu suna so su dawo gida don su gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a da a baya.
This of course is one of the worst situations that we see in the region, but we also see opportunities, and that's really what.
Ta ce wannan na ɗaya daga cikin munana kamari da muka gani a wannan sashi, amma mun ga wasu dama da za a iya samu. Kuma shi ne muke so mu yi magana a kai shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce ko ba komai dai an so mu samu zaman lafiya a wannan yanki kuma yana godiya ma Ubangiji da ma gwamnatin tarayya.
I would like to take this opportunity to mention the fact that the stabilization facility is running out of funds and given the amount and scope of work left to be done, we need additional support of funding into the instrument.
Ya ce ina so in yi amfani da wannan dama in shaida muku cewa batun sake mai da mutane zuwa garuruwansu musamman fuskantar karancin kuɗaɗe. Idan aka duba irin ayyukan da ke gabanmu muna buƙatar ƙarin tallafi na kuɗaɗe don mu samu cimma nasara game da wannan ayyukan namu.
That God willing, coming 5th of December 2020, Government of Borno State in partnership with the federal government will commence repatriation of the Nigerians from Minawa camp in Kamaru.
Ya ce idan Allah ya yarda a ranar 5 ga watan Disamban 2020 gwamnatin jihar Borno da haɗin gwiwar gwamnatin tarayya za su soma jigilar 'yan gudun hijira daga sansanin 'yan gudun hijira na Minawawu a ƙasar Kamaru don dawowa da su zuwa gida. A cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.